Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumelta nake da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki. Yau ƴan kasar Mali ke jefa ƙuri'ar gardama game da ƙudurin sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar wanda hukumomin sojin kasar suka ce zai bada dama a gudanar da zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. Jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar Philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da ma'aikata 55 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ya kama wuta a yau Lahadi a gabar kogin kasar.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun kashe kallan mutane 9-12 a garin Maiduguri.
Daya kuma sun bude su ce za mu kai yanka ubanka kai na baki ka je ka gaya wa mutanen gida an buge kansa da sannan su bar shi.
Haka kuma za a ji cewa biyo bayan kalaman wani dan fafutukar yankin Niger Delta kan cewa akwai hannun sojoji a satar danyen mai da ake a yankin. Mun ji ta bakin wasu mazauna yankin.
Kuma mu ɗan yankin Niger Delta muna sane da cewar Asari da Kubu tsohon dan gwagwarmayar yankin Niger Delta yana sane da abin da ke faruwa a yankin mai arzikin mai.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da Halima Abdurrauf ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duka wannan sai an fara shan kashi na farko na labaran duniya.
Matsare assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. Biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka cimma a yau da safiyar Lahadin nan, birnin Khartoum da ke waye ya kasance cikin yanayi na shiru babu karar ababen fashewa da kuma harbin bindigogi. Dakarun sojin Sudan da mayakan kungiyar RSF da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da hare-hare sakamakon yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe 6 na safiyar Lahadin nan. Masu shiga tsakani wajen samar da yarjejeniyar Amurka da Saudi Arabia sun ce matakin na tsagaita wuta zai ba da damar shigar da kayayyakin agaji sassan kasar ta Sudan domin tallafawa mabukata. A baya dai an cimma yarjejeni da dama amma suka kare saboda shugabannin bangarorin biyu sun gaza mutunta abin da aka cimma na yarjejeniyar. Sa'o'i kalilan gabanin fara aiki da wannan sabuwar yarjejeniya ta sa'o'i 72 Gano sun ba da labarin harbe-harbe ta sama a sassan biranen Khartoum da Omdurman masu makwabtaka da juna. A rahotonta na yau da kullum game da yakin Rasha da Ukraine, ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa yau Lahadi cewa bangarorin biyu suna jinjiki a gwabzawar da suke yi a yankin kudanci, inda ake ganin Rasha ta yi mummunar asara mafi girma tun lokacin da dakarun bangarorin biyu suka fara gumurzu a yankin Bakhmut a cikin watan Maris da ya gabata. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya Asabar cewa babu alamun za a faɗaɗa ko ƙara wa'adin yarjejeniyar barin Ukraine ta ci gaba da jigilar kayan hatsi inda take ratsawa ta hanyoyin ruwa mallakar Rasha biyo bayan shiga tsakani da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wani makami mai linzami da Rasha ta cilla lardin Kharkiv a gabashin Ukraine ya kashe ma'aikatan sa kai da ke aikin agaji guda biyu, mace da namiji, a cewar gwamnan lardin Oli Sinihopkov. A mako mai zuwa ne dai a yi wani taro da zai halarta ake sa ran Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak zai bukaci 'yan kasuwa su saka jari a bangarori masu zaman kansu na Ukraine domin tallafawa kasar ta sami sukunin farfadowa bayan kawo ƙarshen mamayen da Rasha ta yi mata. Yau a kasar Mali ake jefa ƙuri'ar raba gardama game da ƙudurin sauya kundin tsarin mulkin kasar wanda hukumomin sojin kasar suka ce zai ba da dama a gudanar zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020-2021 sun yi alƙawarin jin ra'ayin jama'a a wani ɓangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula biyo bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS. Wasu daga cikin sauye-sauyen da ake muradin yi a kundin tsarin na da sarƙaƙiya sosai, yayin da wasu ke cewa a ƙarfafa cibiyoyin kula da harkokin siyasa na ƙasar, wasu kuwa na cewa sauye-sauyen da ake sanyi za su ba da iko mai yawa ga shugaban ƙasa ne. Sai dai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin ƙuri'ar raba gardamar ta yau a matsayin wani muhimmin ginshiki na auna aniyar sojojin gwamnatin ƙasar wajen cika alƙawarin da suka yi na mayar da ƙasar tafarkin demokaradiyya. Labarun na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa wasu da ake zargin mayakan ƙungiyar Boko Haram ne sun kashe wasu mutane aƙalla 9-12 a garin Maiduguri da ke shiya arewa maso gabas, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Wasu rahotanni da ke karo da juna da ke fitowa daga garin Maiduguri na nuna cewa yayan kungiyar Boko Haram sun hallaka wasu mutane guda 9, yayin da wasu rahotannin ke cewa guda 12 ne da aka yi wa kan rako wanda ya sanadiyar mutuwar su har lahira. An dai ba waɗannan mutane guda 9 ko 12 kan rako wanda ya sanadiyar hallaka su har lahira, yayin da guda 3 ke da sauran shan ruwa a bayan gasa. Wannan lamari da ya auku ne a bayan gari a wannan ƙauye da ake kira Mulai da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Rahotanni dai na nuna cewa waɗannan mutane wasu su manoma ne kuma suna kan hanyarsu ne na zuwa gonakinsu da zuwa saran itace, inda wannan itila'i ya fada musu. Sai dai jami'an sanda a jihar Borno suka tabbatar da aukuwar lamarin, yayin da suka ce za su gudanar da bincike a kai.
Sanan gari ne haka, mutanen mu ne wanda sun je jeji haka, yankan itace daga gwana sun je gwana sun shiga jeji yankan itace. Shine suka haɗu da yaran a wurin
da yake.
Shine sun haɗu da yaran sun yayyanka su.
Har mutane nawa ne aka yanka?
Mutane 9 ne. Mu a Mule din mutane guda 5 a Mule din, a cikin Mule din.
Kuma kuna cewa mutane 11?
A mutane 9 ne, a cikin ma akwai abokina ma ɗaya. Dan shukin gwana ya ce to bari ya shiga cikin jeji din ya tsara itace, dan shi yana tsara itace. Shi da ya je ya sha mun mayarsa da shi a cikin. Na 11 inda kaji na 11 ɗin wanda an doke da ya shi ya yi roshin na shi an kai shi asibiti, yanzu yana jinya asibiti. Ɗaya kuma sun bane sun ce za mu kai yanka ubanka kai labari ka je ka gaya wa mutanen jiya, an buge kansa da sanda sun bar shi.
Wato mutane yana ne uku sun ji ciwo kenan?
Mutane uku sun ji ciwo.
Sun zo akan babura ne ko da ke da motoci?
A'a, sun zo akan babura ne, a jeji ne suna da zama da akan babura ne suka zo. A jeji ne bayan Mule din akwai kauye da ana kemar labirin tirtira. To a wurin ne sun zo musu da mashina ne suka zo. Sun faki na mashina din a jeji inda ba za su gan su ba, to su kuma suna yawo da shike kaga jeji itace ya tashi sosai. Akwai labiri mai gau, akwai kuma ngurunguru. To ya kunta kamar kudu da yamma ne aka yi abin amfani ba gaba daya.
Kamar ramuwan gayya kenan ko sun biyo bayan
yawwa kamar yawwa kashe suke cayi wannan abin da kuka yi saboda mutane mu an zuwa kashe mutane ne suka kama kawai ba bindiga kawai a yanka kawai da adda da wuka da katari a tsara samun haka suka jinga daga babban kawa wasu ko suka tsaye su
kashe mutane 12 ko
12
wanda aka yanka din to an ce kuma ko kamar wanda suka ji raunuka ko muna raunuka
mutum biyu ne wanda suke a jikin kuma akwai ɗaya wanda kuma aka yanka baban shi a gaban shi ne ya wa karo.
Amma shi ba yanka shi ba?
A shi ba yana suka ce kai karimi ne sun ji gawakan kawa.
Sai suka yi yanka sauran har da shi ba wai
yanka sauran su da sauran mutane kuma.
Wasu mazauna ƙauyen Mulai kenan ke bayani game da mutanen da aka yi wa rankan rago da ya sanadiyar mutuwar su har lahira. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud don jin ƙarshen labarin duniyar.
Wani dan majalisar dokokin Isra'ila ya ce Isra'ila na iya samun fahimta da daidaito tsakaninta da Iran da kuma Amurka a gefe guda idan akwai kyakkyawar bibiya game da shirin makamin nukiliya na Iran din. Wasu majiyoyi daga jami'an gwamnatin Iran da kuma jami'an kasashen yamma sun faɗa cewa Washington na tattaunawa da Iran domin fayyace matakan da za a kai ga shigar da batun takaita makamin nukiliya na Iran. Waɗannan matakai na fahimtar juna ne a cewar majiyoyin, amma ba yarjejeniya ne ba da ke buƙatar amincewar Majalisar Dokokin Amurka, kamar dai yarjejeniyar 2015 wadda gwamnatin Donald Trump ta yi watsi da ita a shekara ta 2018. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ki cewa ufan dangane da furucin da dan Majalisar Dokokin na Isra'ila ya yi wanda dan jam'iyyar Likud ne ta Prime Minister. Jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar Philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da ma'aikata 55 da ke cikin jirgin ruwa wanda ya kama da wuta a yau Lahadi a gabar kogin kasar. Wuta ta kama jirgin samfurin MV Esperanza Star bayan da ya taso daga tashar jirgin ruwa ta Lazi inda ya kama hanyar sata zuwa tashar Tagbilaran a yankin Bohol. Jim kaɗan da faruwar al'amarin dakarun ruwa da ke aikin tsaro a gabar suka ɗauki matakan gaggawa domin ceto rayuwar fasinjojin. Kakakin rundunar mayakan ruwa a yankin Joye Gumatai ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an ceto dukkanin fasinjojin da ma'aikatan cikin jirgin.
Mahmud Ibrahim Kwarike ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Tsohon dan bindiga a yankin Niger Delta Asari Dokubo ya zargi jami'an tsaron Najeriya na sojan ruwa da sojan kasa da ma wasu da ya kira bata gari wajen hada baki da masatar danyen mai a yankin Niger Delta. Wakilinmu na yankin Lamida Abakar Sokoto ya aika mana da ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan ikirari dan fafutukar yayi.
David, what the man is saying aside the Kubo, somehow he is right, but
wannan yana cewa ne sunana David kuma ra'ayina akan kalaman dan gugurmai yankin Niger Delta Asari da Kubo dangane da hannu dumu-dumu na jami'an tsaro wajen satar danyen mai da kuma yan siyasa a badakallar satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Wannan lamari akwai daura kai kuma mu yan yankin Niger Delta muna sane da cewar Asari da Kubo tsohon dan gugurmai yankin Niger Delta yana sane da abin da ke faruwa a yankin mai arzikin mai. Duk da haka kuma muna son shugabanni a kasar su yi nazarin wannan batu, kuma duk da haka mu yan yankin Niger Delta da ke da arzikin mai ba ma cin arzikin yankin, sai dai wasu kawai ke amfana da arzikin yankin na Niger Delta. Muna fatar sabuwar gwamnati ta shugaba Tinubu ta hada kai da sauran gwamnonin yankin mai arzikin mai domin tabbatar da wannan zargi, ko da yake dai mu tabbatar da hakan bisa la'akari da yadda ake zargin jami'an tsaro na soji da kuma sojan ruwa da sojan kasa wajen ta'annatin satar danyen mai a yankin na Niger Delta.
So let them help us.
Shi kuwa wannan da ke da suna Dick Saroni ya ce,
I will not say Asari is right, but somehow there is a little bit true.
Yana cewa ne ra'ayina kan badakallar satar danyen mai a yankin Niger Delta, ko da yake dai wannan zargi ba 100% ba, kuma akwai karshen gaskiya a cikin maganar Asari da Kubo, saboda idan ka zagaya a sassa daban-daban na kan ruwayen yankin na Niger Delta zaka ga jirage na shawagi, kuma wanda yake ana hada-hadar kuɗi a kan ruwa. Wannan shine ya tabbatar da akwai wasu matasa da suke kai dungu da mari waɗanda kuma ake ganin yaran sojoji ne da suke karɓar kuɗaɗe daban-daban da haɗa kai da masu sasar danyen mai a yankin mai arzikin mai. Da haka nima ina goyon bayan a yi wannan bincike.
If Niger Delta is peace today, it's because there is compromise between the security and the boys.
Ita kuwa wannan ta ce,
in Niger Delta, the illegal activities is something that we don't know what to say about it, but
tana cewa ne lamarin badakallar satar danyen mai a yankin Niger Delta tare da tace shi ta bayan fage abu ne wanda ya tabbata, kuma bisa da akari da wannan badakalar da muke ciki a yankin na Niger Delta, wannan zargi na dan gwagwarmayar yankin Asari da Kubu gaskiya ne. Sawa ta ga sabuwar gwamnatin Tinubu da ta gudanar da bincike, domin kuwa mu a yankin na Niger Delta wannan lamari yakan gurbata mana muhalli, ba ma samun ruwan sha a yankin mai arzikin mai, kuma amarin jami'an tsaro suna cin karansu ba babbaka sakamakon ta'annatin satar danyen mai a yankin mai arzikin mai. Muna bukatar da kawo karshen wannan aika-aika domin yana gurbata mana muhalli a yankin mai arzikin mai.
Stop this illegal refineries and bunkers.
Duk kokarin da nayi na jin ta bakin rundunar sojan Najeriya dangane da wannan lamarin ya citura bayan kira da kuma aika sako, har kawo lokacin aiko da wannan rahoton ban samu ansa ba. A baya dai shugaban rundunar sojan ruwa ta Najeriya ya fito karara ya bayyana cewa duk satar danyen man da ake da hannun jami'an tsaronsa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 wato 1625 da kuma 31. To yanzu a nan Washington DC an agogon mana cewa karfe 11:16 na rana. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karbi a kasan ma.
Masu sauraro, sallama a gare ku. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo dubban fitowa masu alaka da mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tabo batun yadda shaida mara kyau, wato negative online word of mouth, a yanar gizo ko kuma kafofin sada zumunta. Daga abokan cinikayya ka iya kawo tasgaro ga ci gaban duk wani kamfanin kasuwanci da cinikayya a wannan zamani na internet, inda mutane za su iya shigar da korafi da zai iya sanya kamfanin kasuwanci ya rufe gaba daya idan jagorori ba su dauki matakin rarrashin mai korafi akan lokaci ba. Shin me ake nufi da shaida mara kyau a yanar gizo? Shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su riƙa tafi da al'amuransu don samun ci gaba da aikin bada shawari na media consultancy, Yusuf Salisu Funtuwa ya ce,
da gaske akwai abin da ake ce ma negative word of mouth a social media, wanda shi ne ake ce ma wata shaida mara kyau a kafafen sada zumunta. To wannan tambayar taki tana da muhimmanci sosai, musamman a wannan lokacin da muke, wanda duk wani abu ko wani kasuwanci da ake yi ko yana so ko bai so sai yayi harkalla da yanar gizo, musamman kuma kafafen sada zumunta. Fara fahimtar ma da farko menene shaida mara kyau a bisa kafafen sada zumunta. Ita shaida mara kyau ko kuma negative word of mouth social media wani abu ne wanda su mabiya ko kuma kustomomi na kasuwannin da suke bi suke nikaya da su suke nuna rashin gamsuwarsu game da wasu ayyuka da wannan kamfanin da kan sayi masu ko kuma wasu kaya da suka saida masu, ko da a bisa yanar gizo din ne ko da kuma ba a bisa yanar gizo din. To wannan rashin gamsuwa idan kustomomi suka ci gaba da yayata shi, yakan sanya shi wannan kamfanin ya samu matsala a wurin sauran jama'a da suke da niyyar yin mu'amala da shi. Wani lokaci inda wannan abin yake da matsala sosai shine wani customer din shi ma yana da mabiya sosai, zai iya zuwa bisa shafin shi na yanar gizo ya bada labarin irin mu'amalar da ya samu da wannan kasuwancin ko wannan kamfanin ko kayan da ya saya ko kuma aikin da aka yi mashi. Kuma ita matsalar yanar gizo, akwai wato shi shafin wannan customer din, akwai kuma shafin kamfanin, akwai kuma forum ko kuma community na mabiya wannan kamfanin wanda shi mutum zai iya zuwa can ma ya sa korafi. To irin wannan abin idan ba a dauki mataki da wuri ba, yana sa sunan kamfanin ya lalace kuma mutane su bar sayan kaya wurin kamfanin, kuma daga nan shikenan sai kuma wani ikon. Yasa yake da muhimmanci koda a ce babu yanar gizo, koda a ce babu kafafen sada zumunta, shi kamfani wanda yake mu'amala da mutane, ɗaya daga cikin abubuwan da yake dauka da muhimmanci shine mu'amalar shi. Yasa zaki ga ana yin department na customer care, bankuna suna da shi, duk wani kamfani wanda yake son ya dade tsawon shekara da shekaru yana alamar raza ku ga yana department na customer service. Kuma abin da yasa ake yin wannan, saboda a tsaka sauraron bukatun kusomomi a ji menene matsaltsalin su, kuma nan take a amsa musu wanda za a yi amsa nan take, wanda zai dauki lokaci kuma a ba su hakuri cikin fasaha da jin daɗi.
Abdulhalim Abdullahi Aljamawi ƙwararre ne a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta, kuma yayi bayani akan fa'idojin yin kasuwanci da kuma ire-iren shaida da za a iya bayarwa a social media.
Farko dai kowane company in dai ka ce zaka establishing business, ka sani cewa kana so kai ne abu da jama'a, because abu ne wanda kake yi kana neman income. Income kuma ba daga sama zai zo ba, dole sai jama'a sun zo a yi patronizing ɗinka whatsoever kafin ka samu wannan hanyar samu. So in ka san dole sai da mutane, akwai abin da ake cewa online word of mouth, wato shaida ne da ake bayarwa a kafofin sada zumunta. Wannan shaida din ya kashi kashi biyu, akwai positive effect akwai kuma negative effect. Positive effect din shine kaman tasiri mai kyau wanda zaka establishing, ya kuma danganta ne ga kai abinda kai business ɗinka abinda ake yi. Me ake nufi da haka shine me kai wanda har zai sa mutane su baka shaida kyakkyawa game da business ɗinka, me alakanka da customers ɗinka, ya abubuwa yake duk abinda ka musu ka sani cewa shine abinda za su zo su kawo a media. Ni a matsayina na wanda nazo media, nazo naga kuma suna farkon abinda na gani akan kamfanin ka, inda naga cewa negative effect ne, to wannan abin ya stamping kenan a zuciyana cewa eh sunan kamfanin ku bai da kyau, an kuma lalata muku suna, bazan kuma zo. Misali in gurin cin abinci ne, tabbas akwai wuraren cin abinci da yawa. Of course babu dalilin da zai sa na riga na san da kuna da shaida mara kyau in zo wurin ku, ko kuma in kuna da tasiri mai kyau in na san da wannan dole zan so in zabe ku da in zabi waɗanda suke da tasiri mara kyau.
Kazalika mun jiyo ta bakin biyu daga cikin bakin mu na yau akan yadda suka tsinci kansu a cikin rashin gamsuwa da service din wasu kamfanoni. Ga cikakken bayani da shawara daga bakin su.
Sunana Suleiman Zakariya, ni dan Najeriya ne, mazauni a nan Manchester jihar Ingila. A takaice dai zaka samu halayyar masu saya da sayarwa yana kama da halin ɗan adam a rayuwa. Akwai na kirki sannan kuma akwai marasa kyau. Shi abokin ciniki a koda yaushe yana son a karamta shi, sannan a daraja shi wurin harkan saya da sayarwa. A kasafi kuma zaka samu mutane sun fiye son harkan ciniki ko sayayya wurin masu mutunci da kyautata musu a koda yaushe. A shekaran jiyan nan a nan Abuja, ni a nan Manchester nake zama, ni amfani da layar wayata ta Manchester na kira wani gidan abinci a nan Najeriya. Na siya abinci saboda a delivering akai wani gida a nan cikin Abuja, amma kash sai aka dan samu matsala da su. To matsalan da aka samu shine layin waya da ne amfani da shi wurin kiran su international number ne na nan kasar Ingila, sannan kuma su ma'aikatan abinda na lura da shi shine ba za su iya kira na ba, sai dai ni na kira su, ba su san abin da ya kamata su yi amfani da shi wurin kira na ba, wato wurin sa shi international dialing code na Ingila kafin su kira number na, so duk ba su iya yin haka ba. Sannan da shi mai kai abincin yayi kokarin kira na bai same ni ba, ban ga miss call din sa ba, sannan ta tura min text message. Daga baya nake ganin text message din, bayan dukkan na tura musu number Najeriya da ya kamata su kira idan suka kai wannan abincin. So idan abu haka ya faru da kai, ba za ka yi sha'awan komawa ka sai wani abu a wurin saboda irin wannan abubuwa da ya faru tsakaninka da su na rashin darajawa, na rashin kyautata abokin ciniki. Shi inganta abokin ciniki baya faruwa a lokaci guda, yana buƙatar tunani mai zurfi ga shugabannin irin kafofin wannan gidajen abinci. Yana kuma buƙatar tsare-tsare da sadarwa da ɗaukan mutane da suka dace wurin aiki, wato kamar yadda aka sani a Turance, putting square pegs in square holes. Ya kamata su irin wannan kamfanoni suke ware wani hannun jarin su a kowane lokaci wurin mutunta abokin ciniki, wurin ɗaukan ƙwararrun ma'aikata. Wannan yana daga cikin halayyan kamfanoni da suka ci gaba a duniya wurin hangen nesa domin hana faruwan irin wa'annan bad customer experience din.
Kuma akwai buƙatar masu jagorancin wannan cibiyoyin sayarwa suke zama kamar abun koyi ga ma'aikatan su, saboda su ma idan abokan ciniki suka zo su ma su iya sadarwa da halayya na irin wannan kamfanonin.
Sunana Abdulhalim Abdullahi Aljamawi. Eh, kwarai na ta fuskantar irin wannan, na kuma ji ba dadi ko kadan. Duk wanda aka ce yana da bukatan shi bai biya ba, zai ji dadi ba. Nawa ya faru ne da ɗaya daga cikin bankunan da muke da shi. Nayi ta kokarin contacting customer care din su sama da kasa, nayi suka ki saurara na. Abun ya kai ga ban ji dadi ba, na dauka maganan da kawo ɗaya daga cikin kafafen sada zumunta da nake da shi, nayi posting Instagram. Daga nan ɗaya daga cikin influencers inda muke da shi ta gani, ta yi ita ma ta yi reposting, ta yi resharing. To sai zamanto da jama'a na da jama'anta da wasu daban, duka kowa yana ta share. Sai ya zamanto mun gane cewa ashe akwai wasu wanda su ma suna facing irin wannan matsalan, dama su ji dadi ba, ba su san yadda za a yi ba. To daga nan sai zamanto an sa force, ya kawo traffic, jama'a suka san da wannan matsalan. Waɗanda dama ba sa tare da wannan banki suka ce ai babu dalilin da zai sa su yi harka da wannan banki saboda negativity da suka gani akan ta yanzu. Waɗanda already kuma suna da wannan bankin, sai su wasu sai su ce ai dama su ma sun samu matsala iri kaza. Wasu kuma da ba su samu wannan matsalan ba, sai su ce oh ashe su ma dama haka suke. To akwai alamu su ma ma kansu za su janye daga wannan banki su koma wani daban. Kun ga ko wannan yana nuna cewa kafafen sada zumunta na da ƙarfi sosai wurin canza al'amari irin wannan.
Alƙalman kiddiga sun nuna yadda manyan kamfanoni suka tafka mummunar asara a baya sakamakon rashin kyawun mu'amala da abokan cinikayyar su. Misali, akwai wani kamfanin jirgin sama a ƙasar Amurka da ya tafka asarar kimanin dala miliyan 180 a bisa kin sauraron wani matafi daya tilo da jitansa na sarrafa sauti ya balle a cikin jirgin su sakamakon sakacin ma'aikatan kamfanin. To masu sauraro, gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin da wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
To a gaida Halima Abdullahi. Yanzu kuma lokacin da zan zakulo da karanto wasu kadan daga cikin ayin da kuma sauraro kuke aika mana ta email. To sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foeba Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa, suka ce Allah sarki uwa mai bada mama, tabbas yau ce ranar mahaifi ta duniya. Zahiri mahaifanmu sun koya mana abubuwa masu amfani da ba za mu taɓa mantawa ba. Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin. Sai kuma sako da ya fito daga Shehu Adamu Rajau, ya ce a gaskiya ya kamata shugabanninmu su yi wani abu akan matsalar rashin wutar lantarki da muke fuskanta a Rajau, domin dai abin fa na neman yi mana yawa. Ga rashin wutar lantarki, sannan kuma ga tsadan man fetur, ga aljihu kuma babu nauyi. Allah ya kyauta. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Malam Hussein Dangwa ta Karasuwa tare da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau, suka ce Baba Ahmed Bola Tinubu, dan girman Allah da manzansa, ka sauya salon mulkinka in dai ba dama ka hau dan ka ɗaura inda Baba Bahari ya tsaya ba ne, domin wallahi talakan Najeriya na cikin uba mai tsanani, domin Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. Allah ka mana agajin gaggawa ko mu samu koma samu sa'idar rayuwa, amin. To abin da ya sau ake nan a sakon naku, kafin mu kai karshen shirin ga labarai amma a takaice.
Jirgin ya tsagaice wuta ta wucin gadi da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki a yau Lahadi. Dakarun sojin Sudan da mayakan kungiyar RSF da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da harahare sakamakon yarjejeniyar ya tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe 6 na safiyar Lahadin nan. Yau ɗan ƙasar Mali ke jefa ƙuri'ar bagardama game da kudin sauyi kundin tsarin mulkin ƙasar, wadda hukumomin sojin ƙasar suka ce zai ba da dama a gudanar da zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. Hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020 da 2021 sun yi alkawarin jin ra'ayin jama'a a wani bangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula, biyo bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS. Jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar Philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da kuma ma'aikata 55 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ya kama da wuta a yau Lahadi a gabar kogin kasar. Wutar ta kama jirgin samfurin MV Esperanza bayan da ya taso daga tashar jirgin ruwa ta Lazi, inda ya kama hanyar zuwa tashar Tagbilaran a yankin Bohol.
To madalla a gaishe ka, masu raro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare, za mu sake da muku da wani shiri na musamman na kallabi. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni. Kai har ma da injiniyan mu ta yau Mr. Helen Coden. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.